إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yammaci na 23 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 26 ko to 26 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 28 ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine majalisin mu na 51 darasin da ya gabata mun karanta wato sharhin da Ibn al-Qayyim yayi wa maganar Ammar ibn Yasir inda Ammar yake cewa thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman abubuwa guda uku duk wanda ya hada su to ya tattare imani al-insafu min nafsik wa badhlus salam lil 'alam wal infaqu min al-iqtar to Ibn al-Qayyim ya dauki wannan gabobi guda uku diyai mana bayanin me ake nufi da yiwa kai insafi yiwa kai adalci mun ji shi a satin da ya gabata sannan me ake nufi da bazulu assalam lil alam wato ya da sallama ga kowa da kowa sannan me ake nufi da al infaqu min al iktar shi ma Ibn al-Qayyim diyai mana bayani akai da aka kai tsaye ba sai mun bi abinda aka fassara ba zamu dora daga inda muka tsaya qala al muallif rahimahullahu ta'ala yake cewa wa fil bukhari anna as-sahabata radiyallahu anhum kanu yansarifuna min al-jumu'ah wato a cikin riwayar sahihul bukhari anna as-sahabata sahabbai kanu yansarifuna min al-jumu'ah sun kasance suna dawowa daga sallar jumu'ah fayamurruna ala ajuzin sukan shige wata dattijuwa fi dariqihim akan hanyar su daga dawowa wato hanyar su ta dawowa daga masallaci zuwa gidajensu fayusallimuna alaiha suna yi mata sallama fatuqaddimu lahum ta'aman ita kuma takan gabatar musu da abinci min usulis salk washa'ir wato wani abinci ne da take yin sa kamar fate-fate tana hada shi da wani ganye da ake kira as-salk wato as-salk wani ganye ne wanda yake kore kamar ko dai ka ce irin su alayyahu makamantan irin wannan ban san sunan sa ba da Hausa amma dai da Turanci sunan sa chat ko kuma swiss sun ce sunan sa kenan swiss ko chat in ka je ka yi googling za a nuna maka za a gan shi yana dan fadi kamar salad haka yanayin sa to takan hada wannan ash-sha'ir da kuma ainihin wato ash-sha'ir garin alkama ta yi musu ko fate-fate ko ta yi musu abinci in suka zo sai su zauna ainihin wato su ci abincin sannan su wuce mahallu shahid dai shi ne na yin sallama ga kowa da kowa hadda yi wa mata sallama inda satin da ya wuce mun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi wa yara sallama sannan ya taba wuce wani taron mata fa alwa biyadihi bi taslim, yayi musu ishara da yin sallama. Ruwayar Abi Dawud. Haka Asma'a binti Yazid binti Sakan take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shige fi niswatin ta wajen wasu mata fa sallama alaina, ina cikin su yayi mana sallama. To dan a nuna cewa wani abu ne wanda ya gudana a sunna, sunna ta tabbatar da yiwa kowa da kowa sallama, manya da yara har da mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu sallama. Ga sahabbai suna shigewa wato da wata dattijuwa suna yi mata sallama. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Jumu'a, hadithi na 938 wa fil harth wal muzara'a, ya kuma kawo wannan hadithi a cikin babun harth wal muzara'a, hadithi na 2349 wa fil at'ima. Imam al-Bukhari ya sake yin istishhadi da wannan hadithi a cikin babul at'ima, hadithi na 2403. Hadithi ne na sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu an. Wa hadha huwa sawabu, wannan shine zance da yafi zama daidai, shine zance na gaskiya fi mas'alati salam ala nisa, game da mas'alar yi wa mata sallama. Yusallimu ala al-ajuzi wa zawati al-maharimi duna ghairihinna, wato yusallimu yana yin sallama ala al-ajuz ga dattawa ko tsaffi, wa zawatil maharim da kuma muharramai duna gairihinna banda wasunsu. Kenan in mun fahimci wannan, kamar Ibn al-Qayyim ya tafi akan cewa wannan mas'ala ana iya wa mata sallama amma sai dai tsofaffi ko kuma wanda suke muharramanka. In ka zo ka ga muharramanka, yarka ko kanwarka ko ƴan uwanka zaka iya musu sallama, haka in tsofaffi ne zaka iya musu sallama, sabida ainihin wato khawful fitna. Wa fi sahih al-Bukhari, hadithi ya tabbata cikin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghir, yace yusallimu as-saghiru ala al-kabir, karami ne yake fara gaida babba. Wannan shine tsarin musulunci, idan aka taho to karami shi zai yi wa babba sallama, ma'ana shi zai gaida babba. Wato addinin musulunci addini ne mai la'akari da masu shekaru. Lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki, girmama dhishaybatil muslim, duk mutumin da ya kai shekarun furfura a musulunci ka ya dade yana sallah, ya dade yana ambaton Allah, wannan ya ci rututa, ya cancanci a karrama shi a girmama shi. In ka girmama dattijo ba shi ka girmama ba, Allah ka girmama. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai tare da mu baya cikin mabiyanmu, duk wanda baya ganin girman dattawa, wanda baya ganin girman masu shekaru. Mallam yuwaqir kabirana wa yarham saghirana fa laysa minna, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, da haka karami shi zai yi wa babba sallama, ma'ana in an zo gaisuwa baki kam zaka yi babba ya gaishe ka ba, in ya fara gaishe ka wannan abu ne wanda yake ana so yayi kyau haka, amma dai in haƙƙin za a duba to karami kai ne da kun hadu zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, shi kuma sai ya mayar maka da sallama. Wal maru ala al qa'id, sannan wanda ke shigewa, wanda ya zo wucewa shi ne zai yi wa na zaune sallama. In an zo wanda yake zaune to wanda ya zo shigewa shi zai wa na zaune sallama. Warrakibu alal mashi, wanda yake kan abin hawa shi ne zai yi sallama alal mashi ga mai tafiya a kas, wanda yake tafiya akan kafafuwansa, to na kan keke ko na kan mashin ko mota shi ne zai yi wa mai tafiya a kasa sallama. Wal qalilu ala al kathir, mutane kadan su za su yi wa mutane da yawa sallama. Wa'annan mutane biyar sun taho daga nan, sai suka hadu da wasu mutane su kuma su biyu sun taho daga nan, mutane biyun nan su za su yi wa mutane biyar sallama. Saboda haka sunna ta tabbatar ƴan kadan su za su yi sallama ga waɗanda suke masu yawa. Wa fi Tirmidhi, arwayat Tirmidhi yusallimu al mashi ala al qa'im, sannan wanda yake tafiya a ƙasa shi zai yi wa wanda yake tsaye ba tafiya yake ba sallama. Waɗannan hadithai Imam al-Bukhari ya kawo shi hadithin farko a cikin Alisti Idan, hadithi na 6231 da kuma hadithi na 6234, hadithin Abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda. Ruwaya ta biyu kuma ruwayar na tafe shi zai yi wa na tsaye sallama, ruwaya ce wadda Imam at-Tirmidhi ya fitar da ita a cikin littafinsa. a cikin alisti idan hadithi mai lamba ta 2705 hadithin fadala ibn ubaid na radiyallahu an sannan hadithin ash-shaykh nasiruddin al-albani rahmatullahi alayhi ya inganta wannan hadithi a cikin sunan at-tirmidhi wa bi musnad al-bazzar anhu wal mashiyani ayyuhuma bada'a fa huwa afdal a cikin musnad na al-bazzar daga nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mashiyani masu tafiya mutum biyu a ƙasa ayyuhuma bada'a fa huwa afdal kai a ƙasa kake shi ma a ƙasa yake shi kadai kai kadai ka taho shi ma ya taho za ku yi ainin wato wato za ka shige shi zai wuce ka to anan wanda ya yi wa wani sallama wanda ya fara sallama shi ya fi falala an gane ko anan ba maganar wa zai fara kawai wanda yake son falala ya fara an fahimta ko wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Adabul Mufrad hadithi na 983 da hadithi na 994 haka al-Bazzar a cikin Musnad dinsa hadithi na 2006 Kashful Astar wa al-Haythami a cikin Majma'iz Zawaid mujalladi na 8 shafi na 36 shi ma ya rawaito wannan hadithi kuma yace rijaluhu rijalus sahih wal hadith dai sahahu al-Albani ash-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin sahihut targhib wa tarhib wa fi sunan abi daud anhu inna awla an-nas billah man bada'ahum bisalam ruwayar imam abu daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna awla an-nas billah wanda yafi kowa cancanta a wurin Allah man bada'ahum bisalam shine wanda ya fara musu da sallama duk wanda yake kokari ba shi da rowa Allah yayi masa kyauta ta sallama wannan ya more da yazo baya jiran ku yi masa ko kaza zai yi kuma in yaje da zai yi kila ma ku ta ce wanda yafi gaisuwa da yawa ko yafi sallama da yawa ba shi da damuwa yana raba ta tsakaninsa da Allah hannun dama da hagu duk inda ya hadu da kai zai watsa ma ita kawai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi cancanta a wurin Allah subhanahu wataala shine wanda yake fara wa mutane da sallama dan haka in ka zo ka yawaita sallama wannan zaka zama aulan nas billahi insha Allah taala wannan hadisi imam abu daud ya rawaito shi a cikin babul adab hadisi na 2597 hadisin abi umamah al-bahili rahmatullahi alayh ash-shaykh nasiruddin al-albani kuma ya inganta wannan hadisi a cikin sunan abi daud wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam as-salamu 'inda al-maji'i ila al-qawm was-salamu 'inda al-insirafi 'anhum yana cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yin sallama lokacin da mutum yazo wajen mutane ka zo wajen inda mutane suke a zaune suke a tsaye suke kai kai musu sallama sannan yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama wassalamu yi wa mutane sallama inda linsirafi anhum lokacin da ka tashi daga wajensu lokacin da ka zo assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam ka zauna ku ka tattauna ku akai abinda ya kawo ka zaka tashi ka ce to assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tashi ka tafi mana kai sallama da kazo kuma da zaka tashi ka tafi kuma kai sallama wa sabata anhu annahu qala ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza qa'ada ahadukum falyusallim idan dayan ku zai zauna yayi sallama wa idza qama idan zai tashi falyusallim ya kuma yin sallama kar yace ai na riga nayi sallama da nazo to da zan tashi ai ba sai na sake maimaita sallama ba sai manzo Allah ya ce falaisatil ula bi ahqqa min al akhirah wai ta farkon bata futa biyin cancanta ba in haƙƙi ne to haƙƙin yin sallama a farko da haƙƙin yin sallama a ƙarshe in zaka tashi duk ɗaya ne ma'ana in kai ta farkon bata dauke ta ƙarshen ban zaka tashi da haka kazo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka gama abinda zaka yi zaka tashi kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzo Allah yace falaisatil ula bi ahqqa min al akhirah ma'ana ta farkon bata dauke ta biyin ba ta farkon ba ta fi zama haƙƙi a kan ta biyu ba wannan hadithi imam abu daud ya rawaice shi a cikin al-adab hadithi na 2208 imam at-tirmidhi ma ya rawaice shi a cikin al-listi idan hadithi na 2706 imam ahmad a cikin musnad mujalladin sanabiyu shafi na 288 hadithi na 439 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Sheikh Ahmad Shakir da yayi tahqiqin Musnad ya ce wannan hadithi ya inganta wa zakara Abu Daud an idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alayhi fa in hala bainahuma shajaratun aw jidarun thumma laqiyahu falyusallim alayhi ayda Imam Abu Daud yace idza yarwaci wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yace idza laqiya ahadukum sahibahu wai idan ɗaya daga cikin ku ya haɗu da abokinsa falyusallim alayhi ya yi masa sallama fa in hala bainahuma shajaratun idan bishiya ta raba tsakaninsu sun haɗu ko suna tafiya kazo yana gabanka sai ka tadda shi sai kai masa sallama da aka zo sai hanya wata bishiya sai ta raba sai shi ya bi nan hannun sai kai ka bi ta can hannun sai kuka saki hadiya ta gaba kai kuma yi masa sallama ko kuma kuna tahowa akwai wani katon dutse a tsakiyar hanya shi sai ya bi dama da shi kai sai ka bi hagu da shi sai kuka saki hadewa kai masa sallama kuna zuwa sai kuka ci karo da wani gini ginin ya raba hanya kai sai ka bi wannan hannun shi sai ya bi wancan hannun sai kuka saki hadewa a gaba wai kai masa sallama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in hala bainahuma shajara idan bishiya ta raba tsakaninsu aw jidarun ko wani gini ko garu bango ya shiga tsakani thumma laqiyahu sanne kuma haduwa da shi falyusallim alaihi aidan ya kuma ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan hadithin imam Abu Daud ya ruwaice shi a cikin al-adab hadithi na 2200 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Imam awatu Abi Huraira ya ruwaice hadithin marfu'an wa mawqufan sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sunan Abi Daud da mawquf din da mawquf din da marfu' din duk sun inganta da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so al'umma sa ta yada sallama mun karanta a baya cewa ba za mu shiga aljanna ba sai mun so junan mu Annabi yace abinda zai sa mu kaunaci junan mu shine mu yada sallama tsakanin mu wa qala Anas kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatamashauna fa idza laqiyatuhum shajara aw akamatun tafarraqu yaminan wa shimala wa idza altaqaw min waraiha sallama ba'dhum ala ba'd Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace dabi'ar sahabban annabi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba duk sanda yatamashauna suke tafiya fa idza laqiyatuhum shajara laqiyatuhum ay istaqbalatuhum shajara duk sanda wata bishiya ta tare su ta sha gaban su shine laqiyatuhum shajara ma'ana bishiya ta sha gaban su suna tafiya kawai sai suka ga bishiya ta sha gaban su ma'ana ta tana kan hanya aw akamatun ko kuma wani dutse ya sha gaban su tafarraqu sai su rabu yaminan wa shimalan dama da hagu ma'ana an zo an tarar da dutse ya tare yana tsakiyar hanya dan haka sai dai wasu su bi dama wasu su bi hagu to sai su rabu wasu su bi dama wasu su bi hagu wa idzal taqaw wayan suka kuma hadewa suka jone a can gaba min wara'iha ta gaban wannan dutsen ko wannan bishiya sallama ba'dhum ba'dha sallama ba'dhum ala ba'd sai kuma su sake yo junan su sallama assalamu alaikum kamar ba ya tare suke tafiya ba kaga fa ba maganar to ina ga wanda dama ba tare kuke ba tafiyar sa daban taka daban wannan fa tare suke tafiya ana ta hira ai bugiya jiya ya kaje kasuwa ku a wallahi ban je ai jiya nan an yi kuna sai kawai kuka ci sai gini ya raba ko aka zo hanyar ba za ta abun nan ba sai wannan ya sauka daga nan wannan ya sauka ta nan sai kuka sai ko akan mashin kuna zuwa sai mota ta sha gaban ku kai sai ka bi ta can kai wannan sai ka bi ko kuna tafiya sai kuka tar da abun hawa akan titi kuna tafiya dama kuna dan hira ku sai abun hawa ya mutu akan hanya kai sai ka ratse ta nan wannan ya ratse to in kun hade ba ci gaba da hira za ku yi ba sai ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam sai kuma a dora daga inda aka tsaya an fahimta ko wannan muhimmancin sallama sirrin yana da yawa ba dan haka ba ya annabi zai ta nana ta mana maganar sallama sallallahu alaihi wa sallam wannan hadithin ibnu sunni ya ruwaito shi cikin amalul yaumi wal laila hadithi na 245 wa isnaduhu ko sanaduhu sahihun ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين thumma yaji'u fa yusallimu fa takunu tahiyyatul masjid qabla tahiyyati ahli fa inna tilka haqqullah wa salamu alayhim haqqul lahum wa haqqul lahi ta'ala fi mithli hadha awla bit taqdim bi khilafil huquqil maliyya fa inna fiha niza'an wal farqu baynahuma hajatul adami wa adamu ittisa'il mali li ada'il haqqain. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yace wa min hadihi, yana daga koyarwar annabi sallallahu alayhi wa sallam, anna dakhila ila al-masjid, wanda ya shigo masallaci, yabtadi'u bi rak'atayn, zai fara da raka'a biyu ne. Bayan yayi raka'a biyu za a dan tattauna a masallaci, an kirawo meeting. To duk wanda ya shigo ba kawai zuwa za a zauna wajen meeting ba, koda an fara mutun ya zo a makaranto, shi farkon ya zo zai ja gefe ya fara yin gaisuwar masallaci. Bayan yayi thumma yaji'u, sannan sai ya zo wajen mutane, fa yusallimu, sai ya musu sallama. Fatakunu tahiyatul masjidi, in kun fahimta, gaisuwar masallaci za ta kasance qabala tahiyati ahli, ya fara gaida masallaci kafin ya fara gaida mutanen cikin masallaci. Fa inna tilka, domin ita gaisuwar masallacin haqqul lahi, haƙin Allah ne. Wassalamu alaihim, yuwa mutane sallama haqqul lahum, su kuma haƙin su ne. To anan wa haqqul lahi, haƙin Allah ta'ala, wa haqqul lahi ta'ala fi mithli hadha, haƙin Allah madaukakin sarki a irin waɗannan wuraren, awla bit taqdim, shi yafi dacewa a gabatar, bi khilafil huquqil maliyya, sabanin haqqoqi irin na dukiya. Akwai bambanci tsakanin huququl maliyya da kuma irin waɗannan haqqoqin. Irin waɗannan haqqoqin, to haƙin Allah za a gabatar akan haƙin ainihin wato mutane. Amma idan huququl maliyya ne, fa inna fiha niza'an wal farqu bainahuma, domin in huququl maliyya ne, fa inna fiha niza'an, akwai tattaunawa da jayayya tsakanin malamai, ma'ana akwai sabanin malamai. Shin idan huququl maliyya ne, shi ma sai ka fara gabatar da haƙin Allah, sannan kuma haƙin adamiyyin, ko kuma a zaka iya gabatar da haƙin adami, shi zaka fara gabatarwa kafin haƙin Allah. Wal farqu bainahuma, to me bambanci tsakanin huququl maliyya da waɗanda ba huququl maliyya ba? Sai ya ce wal farqu bainahuma, bambanci tsakanin su hajatul adami, bukatar dan adam, shi ko Allah baya bukata. To me bukata? Shi shi ake fara sallama, da aka bukatar dan adam ake dubawa. Sannan kuma in aka duba sai a ga wa adamu tisa'il mal, da rashin yalwar dukiyar, dukiyar ba ta da yalwa, li ada'il haqqaini, da mutum zai iya bada haƙoƙin guda biyu, ga haƙin Allah, ga haƙin adami, din na dukiya ne. Sannan kuɗin ba shi da yawan da za ka sauke haƙin Allah ka kuma sauke haƙin ɗan adam. Misali, ga kuɗi ana binka, ga kuɗi kana da su, lokacin zakka ya yi, amma ana binka bashi, kana da kuɗi ya kai nisabi, kuma lokacin shekara ta yi, amma ba ana binka bashi. To yanzu haƙin Allah na zakka za ka cire ko bashin da ake binka? Kaga anan malamai suka ce za ka cire haƙin Allah na zakka ko kuma za ka biya ba, suka ce bashi za ka biya. Domin suka ce idan ma mu ɗauka naira miliyan biyar ita ce nisabin zakka, mun tattauna a can baya, naira miliyan biyar taƙadiran, misali nake bayarwa, a ce ita ce nisabin zakka bana, sai aka waye gari shekara ta kai kuma dukiyarka ta kai nisabi miliyan biyar, amma fa akwai sauran abokan harkokinka suna binka miliyan biyu, in ka cire miliyan biyu kuɗinka ya koma miliyan uku, bai kai nisabi ba. To yanzu anan ba za ka ce a to bari in cire zakka, in ya so ma warware da su daga baya, yanzu kawai kuɗinka bai kai zakka ba. An gane ko? Me yasa? Saboda ka gabatar da huququl maliyya. Amma yanzu misali kana da miliyan ɗari kuma ta kai shekara, ana binka miliyan ɗaya ko miliyan biyu, yanzu ka dukiyar tana da yawa da zaka cire zakka kuma ka biya wancan bashin. To yanzu anan sai ka hada guda biyu, ka cire zakka, ba zaka ce a to ai ana bi na bashin miliyan biyu, miliyan biyu nawa ce a cikin miliyan ɗari? Zaka iya cire zakka kuma ka biya miliyan biyu, saboda dukiyar tana da yawa, amma in dukiyar ba ta da yawa to sai ka gabatar da haƙƙin dan adam akan haƙƙin Allah madaukakin sarki game da abin da ya shafi hukukul maliya, ko kun fahimta? To shi yasa yanzu kaga da kazo masallaci ga tahiyatul masjid ga kuma yi wa mutanen masallaci sallama, tahiyatul masjid sallama wa mutanen masallaci. Yanzu kaga tahiyatul masjid haƙƙin Allah ne, sannan yi wa mutane sallama kaga shi ma haƙƙi ne nasu, su kuma ga haƙƙin Allah ga haƙƙin adamiyin. To yanzu anan sai ka fara gabatar da haƙƙin Allah, domin gabatar da shi ba zai sa haƙƙin su ya saraya ba, sai ka zo kai tahiyatul masjid, sannan sai kuma ka ƙara so ka kai musu sallama. Wa ala hadha fa yusallu lidakhilil masjid, a ƙarƙashin wannan bayanin an sunnanta wa wanda ya shigo masallaci, idza kana fihi jama'atun, in akwai mutane a masallacin, thalathu tahiyyatin murattaba, gaishe gaishe guda uku zai yi a jere. Ahaduha, gaisuwa ta farko, an yaqula inda dukhulihi, lokacin shigowarsa masallaci yace bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, yayi gaisuwar farko kenan. Thumma yusalli tahiyyatal masjid, sannan sai koma gefe yayi gaisuwar masallaci raka'a biyu. Thumma yusallimu ala alqaum, gaisuwa ta uku sai kuma yawa mutane sallama. Kaga abu uku, in ya shigo masallaci ko da yaushe wannan shine abin da ake so. Ka shigo masallaci, fara yin addu'a shigowa masallaci, in kai ta to sai kuma ka fara yin, ba kun dade ba ku hade da shi ba, sai kun gama wani hujja sai ce ai bai zauna ba, ai ce akai kafin ka zauna, da haka in yazo ya ga wani kawai sai su tsaya a tsaye su ta tattaunawa su ta hira su ta hira, sai sun gama kuma sai kowa ya koma gefe ya gaisuwar masallaci. Wannan ba haka ake ba. In ka shigo ba ruwanka da duk wanda ke cikin masallacin, ka fara gaisuwar masallaci tuko, kayi addu'a shigowa, sai kai tahiyatul masjid, sannan sai kuma ka zo ka gaida mutanen masallaci. Wa kana idza dakhala ala ahlihi bil layl sallama alaihim sallama tasliman la yuqidhu an-na'ima wa yusmi'u al-yaqadhan dhakarahu muslim sallallahu alaihi wa sallam. Wato ba wayayye irin ahlus sunna, din mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za ka ganshi a dumauce ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaji in ya shigo gidansa da daddare, sallaman nan dai sai an yi ta, amma ya san cewa wasu sun fara bacci, to yakan yi wata irin sallama da mai bacci ba zai tashi ba, sannan wanda yake farke zai ji. Sai ka kwatanta ya za ka yi, ka dawo gida da daddare kuma ka tabbatar lalle mutanen gida wasu sun yi bacci, kenan kofarka tana ƙara. To kaga sai ka yi dabara yanda wanda idansa biyu zai ji motsin an taɓa kofa, wanda yake bacci ba za ka tashe shi ba. In kuma za ka yi sallama, za ka yi sallama da duk wanda yake idansa biyu ya ji shigowarka, ya ji ka yi sallama, wanda yake bacci ba zai sallama ka ba za ta tashe shi ba. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga kenan baya daga murya sosai, ba kuma ya la'akari da iya masu bacci ya ce ya san ma yawanci an yi bacci, kawai sai dai a ji mutum san kankam, wanda shi kuma yake farke sai ka jefa masa tsoro, kawai ya dan ji an taba kofa kuma ya ji bai ji magana ba, to kila kaga sai ya dan shiga tsoro kafin ya gane waye ya shigo. Amma da ya shigo aka yi ji an yi sallama, ya san muryar nan ta nan gidanci, shi kuma mai bacci yana ta harkarsa. An fahimta? Wannan hadithi Imam Muslim ya ambace shi a cikin Al-Ashriba, hadithi na 2055, hadithin Al-Miqdad radiyallahu anhu. Wa dhakara at-Tirmidhi anhu as-salamu qabla al-kalam. Imam Tirmidhi ya ambaci wani hadithi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sallama ake yi kafin fara magana. In ka zo ba kawai magana za ka yi wa mutum ba, sai ka fara sallama, sannan sai kuma magana ta biyo baya. Wani hadithi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin Al-Istidhan, hadithi na 2699, hadithin Jabir radiyallahu an wa hassanahu al-Albani fi Sunan Tirmidhi. Wa li Ahmad an Ibn Umar marfu'an as-salamu qabla as-su'al fa man bada'a bis-su'al qabla as-salam fala tujibuhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallama ake fara yi kafin tambaya. Ba ka zo ka samu mutane da Allah, ina ne hanyar bus stop, sai kowa ya mashuru kawai. mutane ba tambaya ko nake ba duk mun shiru tambaya hanya bus stop sai kowa ya masa shiru kowa ya fuska an gane ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallama kafin tambaya fa man bada bi su'al fa wanda ya fara tambaya kafin sallama fa qabala salam fala tujibuhu manzo Allah ya cika ku amsa masa yazo yana ta maganganun sa kawai kowa yana tarka sa an yi masa shiru an gane ko Allahumma sai dai in an fahimci ba shi da ilimi akwai rashin fahimtar addini to anan kada ya tuhume ku da wani abu daban sai a ce Allah gafarta mala ai sallama a to da Allah ku yi hakuri assalamu alaikum sai a ce yau haka ake sai ka fara yin sallama sannan sai kai tambaya ina fata an gane wa alaikum assalam ya tafi su yo sallama yau ya tafi koyo sallama to kaga wannan shi ma wani karatu ne a abin nan kaga da yazo yana cewa da Allah ina hanyar bus stop sai a ce to tana can hanyar koyo sallama a gane ko to kaga kila nan da nan zai farga ce a da Allah ku yi afwa hankali na ya dan yi gaba ne assalamu alaikum an gane shi ma da Allah ku yi hakurin duk shi ma kaga dogon turanci ne kamata ana ce can hanyar koyo sallama sai ce assalamu alaikum da Allah Allah ba ku hakuri a gane don shi ma bayanin in yayin shi ma ba a bukatar sa sallamar da yake so ya fara wannan hadithin hasan ne bi shawahidi ibn adi ya kawo wannan hadithi a cikin al-kamil mujalladi na 5 shafi na 291 sai dai a cikin isnadin hadithin akwai hafsu bin umar kuma ibn adi ya ce ahadithuhu kulluha munkara dukkanin hadithan ibn adi Hafsu bin Umar afwan dukkan hadisan Hafsu ibn Umar munkaratun wa huwa ila ad-da'if aqrabu hadithai ne munkarai sun fi kusa da rauni wal hadith amma dai hadithin hassanahu al-Albani bi shawahidihi fi sahiha Imam Sheikh Nasiruddin al-Albani ya tattara shawahid na wannan hadithin yace ya kai matsayin hadithi hasan ya hassana shi daka hadithi ne hasan cewa in mutum ya zo ya fara tambaya kafin sallama kar ku amsa masa wa yuzkaru anhu la ta'zanu liman lam yabda'i salam kar ku ba da izini ga wanda bai fara muku da sallama ba kawai yana zuwa ya fara kwankwasa kofa yana kwankwasa in shigo to sai ku yi masa shiru kawai isti'dhan shine neman izinin shiga guri kafin sai kai sallama sannan sai kuma ka nemi izini to shi da yazo bai nemi bai yi sallama ba kawai sai ya fara isti'dhan to anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku bashi izini kakku yi masa izinin ya shigo tunda bai sallama ba wannan hadisin yana da rauni hadisi ne da'ifi Abu Nu'aym ya ruwaice shi a cikin akhbaru Asfahan mujalladi na 1 shafi na 357 Abu Ya'la shi ma ya ruwaice shi hadisi na 1803 hadithin Jabir ibn Abdullah Al-Haythami a cikin Mujma'i Zawaid ya ruwaice shi a mujalladi na 8 shafi na 32 ya ce fihi man lam a'rifhu akwai wani rawi majhul a cikin isnadin da aka hadisin bai da inganci wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza ata baba qaumin lam yastaqbil al-baba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yazo kofar gidan mutane baya fuskantar kofar ta yanda ana bude kofar zai hangi cikin gidan walakin min rukunihi al-ayman aw al-aysar sai dai yana tsayawa daga dokin kofar gidan ta dama ko ta hagu ta yanda in an bude kofa ba zai hango cikin gidan ba kaji wani shi ma wani abin nan din diddan kar ka ga abin da ba a so ka gani ana bude kofa ana yaye labule sai zaman to da haka in kai ko daki ne zaka yi sallama ba tsakiyar dakin zaka tsaya ba ta yanda kawai na ciki in yace shigo ko kuma ya bude ya ga waye zai zaka hangi menene a ciki sai ka dan yi bangaren sai ka dan koma gefe haka ta dama ko gefe ta hagu haka ta yanda ba za ka ga me ke cikin dakin ba ko me ke cikin gidan ko da an maka izini ko kuma kafin ai maka izini fa yaqulu assalamu alaikum kaga kenan yanda ake koyi hatta kaga yanda zaka yi sallama an koyawa ba za ka je daidai santar kofar gidan mutum kai sallama ba sai ka dan yi gefen dama ko kai gefen hagu sannan sai kai sallama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yazo kofar gida yana sallama da wanda yake cikin gida wannan hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Adab hadisi na 5586 hadisin Abdullah ibn Busr radiyallahu an Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta cikin Sunan Abi Dawud wa kana yusallimu bi nafsihi ala man yuwajihuhu wa yatahammalu as-salama kama tahammalahu min Allah li Khadija wa kana wa qala lis-siddiqati ath-thaniya hadha Jibril يقرأ عليك السلام وكان من هديه انتهاء السلام إلى وبركاته وكان يسلم بنفسه على من يواجهه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينعين سلم شيد كنسا على من يواجهه قدوان دي يبس كنشيش دوان دي يتحوس كتكرو النبي صلى الله عليه وسلم ينعين سلم ويتحمل السلام kuma yana karbar sakon sallama da Allah ka gaida wani ka ce ina gaishe shi ka ce cewa insha Allah sai ka ce wani yana gaishe ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karbar sakon gaisuwa shine ya tahammalu salam kama tahammalahu min Allah kamar yanda ainihin wato ya tahammaluhu min Allah ya tahammaluhu min Allah li Khadija kamar yanda ya dauki sakon gaisuwa daga Allah zuwa ga nana Khadija ina fata an gane yawa Allah madaukakin sarki yace yana gaida Khadija kuma da yazo ya isar da sako cewa Allah madaukakin sarki yana gaishe ki an fahimta wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin Manaqibul Ansar hadisi na 3820 Imam Muslim cikin Fadailus Sahaba hadisi mai lamba ta 2432 hadisin Abi Huraira radiyallahu an wa qala lis-siddiqati ath-thaniya manzan Allah ya gaya wa siddiqiya ta biyu siddiq na farko shine sayyidina Abu Bakar siddiqiya kuma as-siddiqatu binti siddiq kenan nana Aisha yace hadha jibril ya qara'u alayki salam yace jibril ne muka gama magana da shi yace yana gaishe ki yace in nazo in yi miki sallama shine ya qara'u alayki salam to kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karbar sakon gaisuwa kun gaisa da wani ka san dan uwansa ko abokinsa ko wani wanda suke tare ka ce da Allah ya suwa ne lafiya kalau da Allah ka ce ina gaishe su to yawanci za ka ga sai ka ce insha Allah za su ji kuma sai mutum ya zo kai sai ya shiru wani lokaci sai kun hade kana kujin sakon gaisuwa ta wajen wane ka sai ka ji mutum ya ce a in ka karba kamata ya ka dinga isarwa wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ka gaisan mun da wane to in ka je ka ce mun ku hadu da wane ya ce gaishe ka wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Badul Khalq hadisi na 3217 haka a cikin Fadail Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 3768 haka a cikin ainihin Al-Adab hadisi na 6201 haka a cikin Al-Istizan hadisi na 6249 6253 haka Imam Muslim cikin Fadailus Sahaba hadisi na 2447 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wa kana min hadihi ya kasance daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam intihaus salam sallama satakan tike ila wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan wa barakatu shine karshen sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai har zuwa wa barakatu wannan hadithin imam tirmidhi ya ruwaito shi a cikin al-istizan da kuma cikin al-adab hadithi na 2689 haka imam abu dawud a cikin al-adab hadithi na 5595 hadithin imran ibn husayn radiyallahu an sannan shek albani ya sahaha wannan hadithi a cikin sunan tirmidhi da kuma sunan Abi Dawud wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam an yusallima thalathan kama fil bukhari an Anas wa la'allahu fil kathir alladhi lam tablughuhum al marra wa idha dhanna annahu lam yahsul al isma' bil awwal wa thani wa man ta'ammala hadiyahu علم ان التكرير ان التكرير امر عارض وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ينا daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu yusallimu an yusallima thalathan yana yin sallama ne sau uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya sake maimaitawa. Kaman yanda ruwaya tazo cikin Bukhari daga Anas, Allah ya kara masa yadda, Sahihul Bukhari a cikin Al-Ilm, hadisi na 94 da kuma 95 haka a cikin Al-Istidhan, hadisi na 6244. Wala allahu fil kathir alladhi lam tablughuhum al-marra. Wataƙila fil kathir cikin yawaita sallama maimaitata da yake yana yi ne ga waɗanda sau ɗayan bata isar musu ba. Ma'ana yana yayi sallama sau daya sai yake ganin ba a jiyo ba, to sai ya maimaita. Wa idza dhanna annahu lam yahsul al-isma' bil awwal wa thani, idan yana kyautuzatan ba a jiyo sallamarsa ba ta farko da ta biyu, to yakan kai har sau hatta uku din. Wa man ta'ammal hadayahu, duk wanda ya kula ya lura da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, alima zai gane anna takrira, maimaita sallama da aka ce yana yi, amrun aridun, wani al'amari ne da ke bujurowa. Da yayi sallama daya sai aka jiyo aka amsa, shikenan. Ba wai ana nufin kullun yazo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi, ba haka ake nufi ba. Ana nufin in kaga in zai yi daya, in yaji kaman yana da zatan ba a jiyo ba sai ya kuma yi, in yana ganin ba a ji shi ba sai ya sake yi. An gane ko? Daka amrun aridun kenan, inda za a jiyo shi a ta farko baya karawa, in ba a ji a ta farko ba da yayi sallama ta biyu aka ji baya kara ta uku. Daka karin amrun aridun wani al'amari ne dake bujurowa, wanda mutum yana da yaqini ko yana zaton ba a jiyo shi ba, amma ka tabbatar an jiyo kuma kai sallama, shikenan ka san akwai dan anace. Shi fa tunda yazo yana da bukata lalle lalle, ko me kake sai ka katse ka fito. Ba wani zurfi bane da gurin sallamar bacci kake, ban daki ka shiga, a karatu kake, a ba ruwan sa da uzurin. Ya dinga assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A dinga buga ma sallama sai ya sau 12. To kaga yi sau 12 ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In kai daya, kai biyu, kai uku, sai ka tafi aka. Kai da kanka kuma za ka nemi uzuri kawai. Ka ce kila suna ban daki, kila wanda kake wa sallama bacci yake, kila sallah yake, kila wani, kai haka za ka yi ta yi. Ka ce bari in ka je ka dawo. Amma ka kalli rayuwar mu ba uzuri, da mutum ya zo sai ya ta hau mita, ka ce wa mutane sallama, malam mutane suke amsa, sai mutum ya ta surutu. An gane ko? To ayat Qur'ani ta ce ma za a iya ce maka wa alaikumus salam, da Allah kai hakuri ba zan samu ganin ka ba yanzu. Kila kuma wannan sai mutum ya ce wannan an gaya min magana ko? Yanzu zan taho tun daga rijiyar zaki ka ce ba a ganni ba. Allah ya sa rijiyar kura ce. Saboda Allah ce wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa me haska lakum. Kuma shi dan adam fa shi in shine yana so kai ma uzuri. Amma shi kuma sai ya ƙi maka uzuri. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Wane ne na kama muryar, amma da Allah yana dan kan wani uzuri, dan bani lokaci ko kuma je ka dawo. Ko da Allah yau ba zan samu ganin ka ba, a ce ai akwai wulakanci. Ba na zo nema ba. Ba haka bane. Rayuwa sai da uzuri. Wa kana yabda'u man laqiyahu bis salam. Manzo Allah ya kasance yana farawa wanda duk ya hadu da shi da sallama. Wa idza sallama alayhi ahadun, in kuma wani ya masa sallama, radda alayhi mithlaha, manzo Allah yakan mayar masa da irin sallamar da ya masa, au ahsana, ko kuma mafi kyau ma. Alal fawru kuma nan take. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Annabi zai ce assalamu alaykum wa rahmatullah, ko wa alaykumus salam wa rahmatullah, ko kuma ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, shine ahsan kenan. Baya jira ko ya tsaya a kana sallamar zai mai maka, shine alal fawr. Illa li udhrin, in ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallama bai mai maka ba sai in akwai uzuri, mithl qada'il haja, kamar biyan bukata, ko yana cikin bandaki ko kuma yana biyan bukata. Wa lam yakun yaruddu bi yadi wala bi rasi, manzo Allah baya mai da sallama da hannu ko da kai. Ka zo ka samu mutane assalamu alaikum, sai ya maka haka. kana kula da irin wadannan ko? Aiwa, assalamu alaikum. Sai ai maka haka. Yi ba da ansa ba. Haikace ga dangare. Wala bi isbihi ko da dan yatsansa illa fi salatin kaga annabi yayi an yi sallama yayi ishara to sallah yake. To yakan yi ishara da dan yatsansa haka in kai sallama sai maka ishara da dan yatsansa cewa sallah yake. Fa innahu thabata anhu ar-radda fiha bil ishara. Ya tabbata annabi yana mai da sallama ta hanyar ishara in yana cikin sallah. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil ibtida assalamu alaikum wa rahmatullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance koyarwarsa wajen fara sallama shine assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa yakrahu an yaqula al mubtadi'u. Manzo Allah ya hana mai farawa da sallama yace alaikas salam. Kawai yana zuwa ya same ku yace alaikas salam ko alaikumus salam. Ai kamata yayi shi abinda ake so ya fara shine assalamu alaikum. Kuna ya za ku ce wa alaikumus salam. Kawai da yazo ya same ku sai ce wa alaikumus salam. To so yake ku kuma ku ce assalamu alaikum. To wannan ya saba koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba za ka zo ka samu mutane ka a matsayin ka na zaka fara sallama kuma ka fara da alaikas salam ko alaikumus salam ba. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Adab hadisi na 2209 hadithin Abi Jarr Al-Hajimi ko Al-Hujaimi radiyallahu anhu qala yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hujaimi yake cewa nazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace alaikas salam ya rasulullah alaikas salam ya rasulullah. Faqal sai manzo Allah ce la taqul alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Yace karka ce alaikas salam, ai alaikas salam gaisuwa ce ta matattu. Wa sahahu al-Albani fi sunan Abi Dawud wa kana yaruddu ala al-musallim. Manzo Allah ya kasance yana mai da sallama ala al-musallim, musallim ga wanda ya masa sallama. Wa alaikumus salam bil waw, yana ƙara wawun yace assalamu alaikum sai yace wa alaikumus salam ya ƙara wawun. Wa law hazafa raddunil wawa, inda mai mai da sallama zai shafe wawun din aka ce assalamu alaikum yace alaikumus salam. فقال الطائفة وسمى لمن سنتي لا يسقط به فرض الرد وجبت مي ده سلما بسره با هي زاكنسا an gane ko wannan abun da ya hana ya sauke wajibin cire wawun din nan da yi assalamu alaikum maimakon yace wa alaikumus salam sai yace alaikumus salam har yanzu bai amsa sallama ba لانه مخالف للسنه لن يسابا السنه شي يجاوا مسا ابا ادفن واون دان اي سنه تشي شري wannan wawun din sunna ne to barin sunna kai matsala ne wa alaikum har yanzu bai amsa sallama ba eh kuma sallamar da ya amsa wa alaikum sallamar yahudi da nasara amsawar yahudi da nasara yi wa alaikum kai mutun yayi shiru ba wannan yahudi da nasara ne ake ganin in sun yi wa mutum sallama kuma an fahimci sun gane ma'anar sallama suka ce a domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito hadithi in suka zo sai su ce assalamu alaikum sam suke cewa wato mutuwa kenan al-maut. To shine wata rana na Aisha ta ji suna assalamu alaikum ta tsitsine musu ta gaggaya musu ya ce aba hawin ala nafsiki dan sauki ki ba wa kanki lafiya mana. Kace baka ji me suka ce ma ba samu fa suka ce yace baki ji ni ma me ne ce mu alaikum akan ku dai kaga ba musulmi yazo yace ma assalamu alaikum kace alaikum ai in ya san ma'anar abin zai ga kamar ka zage shi ya zaka ce masa alaikum an fahimta da haka ba shi ba kaga ba sauke ba. Wali annahu la ya'lamu hal radda aw ibtada, saboda cire wawun din yana nuna sai mutane su zama confused shin mai da sallama kake ko kuma kai ma fara sallama kai. In mai da sallama ne to kaga assalamu alaikum zai kace wa alaikumus salam, amma ka cire wawun din sai ya zaman to shin sallama kai ma kake yi ko kuma mai da sallama kake. Li'annahu la ya'lamu hal radda aw ibtada at-tahiyya, shin
ya maida sallaman ne gaisuwar ko kuma farawa yayi. Daga wasu malaman suka ce in ya ci rawawun din nan har yanzu wajibin maida sallama yana kansa bai sauke shi ba. Wa zahabat ta'ifatun, wasu malaman suka ce in ila annahu sayyun, sun tafi akan cewa ya inganta ya maida sallamar ba tare da wawun ba. Nassa alaihi Shafi'i, Imam Shafi'i ya nassanta wannan magana cewa ana iya cewa alaikumus salam ba tare da wawun din ba. Wa hatajja lahu bi qawlihi ta'ala, ya kafa hujja da wannan magana tasa da fadin Allah ta'ala. Fa qalu salama, qala salam, qaumun munkaruna kenan ko kaga qalu salama qala salam ay salamun alaikum la budda min hadha. Sai dai suka ce in ba za ka sa wawun din ba to sai kuma kai tanwini akan salam din, sai zama salamun alaikum la budda min hadha, ba makawa sai ka kawo wannan. Walakin hasuna alhazfu fir raddi li ajali alhazfi fil ibtida, sai dai yana da kyau, zai zama abu mai kyau shafe wawun din in zaka maida sallama. Li ajali alhazfi fil ibtida, saboda wanda ya ma sallama shi ma ya shafe wawun din, idan ya cire wawun kai ma zaka iya cire wawun. Wa hatajja lahu bi raddil malaika, sai ya kafa hujja da wannan maganar da amsar da mala'iku, mayar wadda mala'iku suka yi ala Adam ga annabi Adam al-mutaqaddim, wanda bayanin ya gabata a can baya. Na fata an gane. To muna da mintuna, lokaci ya cika, to insha Allah mun zo kan fasali, sai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.